keep easy.
I don't wanna imagine.
I don't wanna imagine.
I don't wanna imagine.
I don't wanna jagaba.
I don't wanna imagine.
House hawa don't wanna.
I don't wanna imagine.
Nyamuri don't wanna.
I don't wanna imagine.
You buy the roof on Tino.
I don't wanna imagine.
Baru wansa da bambanci
adam wala matinu
addini ba bambanci
adam wala matinu
ayare ba ku bambanci
adam wala matinu
tini ku zai adalci
adam wala matinu
sira she zabi insha Allah
adam wala matinu
tini ku sai asoro
adam wala matinu
akori mahaifan bandit
adam wala matinu
akori dikkini na fas
adam wala matinu
akori dik en burugu
adam wala matinu
nan akori dik en rudu
adam wala matinu
nan akori en corruption
adam wala matinu
jagaba zai kawo canji
adam wala matinu
wasu yantini buku tafa
adam wala matinu
wasu yan jagaba buku tafa
adam wala matinu
Nigeria,
say
Jagaman,
Nigeria, say
Jagaman,
I say
Jagaman,
I like
say Jagaman,
I like
say Jagaman,
Bingus
Kia,
Jagaman, Amana,
say Jagaman,
Amana,
say Jagaman,
Amana,
say Jagaman,
Dana, Latuna,
say Jagaman,
Mundoza,
say Jagaman,
Dusaraku,
say Jagaman,
Tanakaji,
say Jagaman,
Burmi, Burmi,
say Jagaman,
Loco, Loco,
say Jagaman.
Atapa,
say Jagaman,
Yabako, Yam,
say Jagaman, say Jagaman, say Jagaman, say Jagaman, say Jagaman.
Kino pedo don lima,
jagaba do don lima.
Nindi kido don lima,
tinubu do don lima.
Sani chumwa kado don lima,
jagaba do don lima.
Awanja don lima,
tinubu do don lima.
Hanabachin lima,
jagaba do don lima.
Magaluyi yangani yen,
tinubu do don lima.
Mogiboga yangani yen,
jagaba do don lima.
Mogiba zaba yangbayi,
tinubu do don lima.
Mogiba kwa yangani yen,
jagaba do don lima.
Ngire atwa chigi mitwara,
tinubu do don lima.
Wane kufi saya botaji,
jagaba do don lima.
Kapyo tulo de mwode gara na, busa koda eno ya di,
jagaba do don lima.
Mga kwa iso ranjara, sauran yara
kuje kuhuta
ai sai kuje kuhuta
kuje kuhuta
da sauran hutu
kuje kuhuta
yamma na fakuta
kuje kuhuta
yalle ma kuhuta
kuje kuhuta
fimti me kalam guki wajen
kuje kuhuta
ai abaya sun kasa
kuje kuhuta
tunda kun ga sa kun kasa
kuje kuhuta
mai gidan ku malfa ya kasa
kuje kuhuta
ga dubun dubun ƙarya a ƙasa
kuje kuhuta
missa tashi zo jawo sun ƙasa
kuje kuhuta
kai abin da akwai mamaki
kuje kuhuta
wai ango da kwanan shago
kuje kuhuta
mu dai muna halayen tunubu
kuje kuhuta
tunubu da kashin ne jigo
kuje kuhuta
eh a tabta kafi tun
jaga baya
bi ya hankali kafi tun
jaga baya
abiyayya kafi su
daga baya
tilbu yana ciwo ya nusa ji
daga baya bizu
asalla kafi su
daga baya bizu
addini kafi su
daga baya bizu
a gaskiya kafi su
daga baya bizu
sun zubar da girman su
daga baya bizu
babu zancen FCC
daga baya bizu
ma ka sa tanko CC
daga baya
ji da tinubu do don lima Bani tamburan tilbu, bani tamburan ABC. Tinubu kashin daidai ne,
tinubu kashin daidai.
This project is brought to you by Tinubu's Presidential Campaign Council and sponsored by Alhaji Muhammad Idris Malagi, the Director General of the Strategic Communication of the PCC, the Kaka Kinupe, Bakoyangba.